Kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa CP Zikiru Akadene ya gabatar da waɗannan manya-manyan masu laifuka da suka kama a jihar Adamawan, waɗanda yawansu ya kai kwaya 109. An kama su ne kuma da manya-manyan makamai irin su bindiga AK-47 kwaya 22 da kuma bindigoji kira hannu na harbaka gudu kwaya 48 da kuma mota hadima da wasu babura da kuma wasu kayayyaki masu tada hankali. Kamar da yadda kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawan CP Zikiru Akande yake cewa,
the command has successfully recovered 22 AK-47 rifles, 48 locally fabricated guns, and other exhibits as displayed.
Nan CP Zikiru Akandene da ke bayani kan cewar rundunar su ta yi nasarar kama bindigoji kiran AK-47 kwaya 22 da kuma bindigoji kiran hannu wato harbaka gudu kwaya 48 a jihar Adamawan. Su kuwa wasu daga cikin waɗanda aka kama da zargin masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa mai suna Hassan Alhaji Jiddo, wanda ya hada baki da wasu suka kashe yayunsa guda biyu tare da wani dan makwabtansu a gefe guda, wanda ke zama a karamar hukumar Song dake Adamawa ta tsakiya, wanda yace
Karuna zan kai ashiri abinda ne a sama ban ya gane nawa ne. Abinda ya faru mun kisan kai ne, mutum guda uku
kuka kashe,
guda biyu da yayane na ne, na uku bo ki abokani abokin magajin mu ne.
Shi ma Hassan Yusuf ɗaya ne daga cikin masu garkuwa da mutane waɗanda suka addabi al'umma a shiyar Adamawa ta tsakiya, wanda kuwa rundunar 'yan sandan ta yi nasarar kamo shi, wanda ke jagorantar manya-manyan ƙungiyoyi domin gudanar da wannan ta'asa na garkuwa da mutane a jihar Adamawan, wanda shi ma ya mana ƙarin bayani yayin da na yi masa tambaya kan cewar ko menene ma sanadin yadda ya sanya rundunar 'yan sandan jihar Adamawa suka yi nasarar cafko shi.
Ana tuma na lakin na farne san daga baya san lokacin da aka fara kama ni kenan. Eh to na taɓa yi sau biyu ne, na gaya muku sau biyu ɗin da na taɓa yi da kuma wannan ɗin tare da wannan ɗin muka yi lokacin.
Mutane ne kuke na tafari zuwa lokacin da aka kama?
Mutane biyu ne, wallahi ban san sunan su ba. A can yamman can mun yi gefen babban tasha, mun yi ɗaya ta kudun nan mun yi guda ɗaya. Eh to ba inda ba aka karba, akwai inda muka taba karban miliyan 3, akwai inda aka karbi miliyan 10.
Ita kuwa Bilkisu Nafi'u, wanda ake zargin cewa sun hada baki da mai gidanta suna garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa a yankin nasu, wanda nayi mata tambaya kan cewar koya aka yi ta samu bindika a gidanta.
Ya tafi gona baya gida, sai nayi daure irin kayan yaran na ɗan ƙarƙashin gado zan sa sai na ga bindiga. Na ce to me ya kamin bindiga ƙarƙashin gado? Na ce to bari in ɗauki wannan bindiga, ina da yara kar su gaji tsoro. To ni ban san an kama shi, bani da waya shikenan. Ina zaune ranar na ɗauki wani, sai na ga an shigo da shi da 'yan sanda. Suka ɗauka bincika suka tambaye ni, na ce tabbas na ga bindiga, amma ni ina da yara, ni ma na kar su gani tsoro. Ta shi ne ga inda na sa na ɗauka na nuna 'yan sanda, na ce ga inda na ajiye bindiga.
Masu manya-manyan laifukan dai da rundunar 'yan sandan jihar Adamawan ta kama sun haɗa da masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa, sai kuma gaggan barayi masu satar shanu tare da tada hankulan al'umma a wasu yankuna da ke fadin jihar Adamawan, da yawansu ya kai 109 a jihar Adamawan. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.